yanzu hari a Najeriya ina ko ina, hari ya je masallaci, hari ya je coci, hari ya je makaranta, hari ya je gwajen sarakuna, hari ya yi north east, ya yi north west, ya yi north central, ya tafi kudu, hari ya tafi Abuja, ya je Yanya, ya je Emma Plaza, ya je United Nation Building, hari ya je kusan ko ina. Abin da muke fata shine Allah ya kiyaye abubuwan da suke faruwa, kuma duk sanda muka samu dama muna kira ga shugabanni na ƙasa wanda suke da damar su tsayar da wannan abu ta hanyar da za a yi magana da waɗanda suke yi in suna da waɗansu abubuwa a duba a gani, ko kuma su yi amfani da damar da suke da ita su tsayar da wannan abu. Amma abu ne wanda yake na tabbata ya damu kowa in dai ba su ba.
A ƙasa da shekara guda kusan za a ce wa'adin wannan gwamnati za ta zo ƙarshe, shin me kake alfahari da shi cikin ayyuka da gwamnatin ka ta yi?
To a gaskiya wannan gwamnati ta shiga gurare da yawa, amma babban tsarinmu, babban ginshiki a wannan jiha shine harkar ilimi. Mun fara harkar ilimi tun daga primary, mun gina azuzuwa sababbi sama da 300, mun gyara tsofaffi kusan wannan lambar, mun yi sababbin ofisoshi 500, mun gyara sababbi, an yi bandakai. Wannan gwamnati ta dawo da tsarinta na ci da yara, tunda muka dawo wannan zango na biyu muna ci da yara sau 5 a mako a kowace makarantar mu da yake ta primary. Muna ba da uniform guda 2 yayin da muka zo daukan yan makaranta don iyaye su turo ƴaƴansu. Kuma banda wannan muna kula da malamai, mu biya su albashinsu, mu ci gaba da su, mu koyar da su. Ba wani malami da muka tarar da shi wanda ba mu tura shi training ba a jihar Kano, mun je mun dada koya masa yadda zai koyar, mun dauki dubbai mun zuba su. Wannan an kai matsayin da yake a jihar Kano, mun yi aikace-aikace a secondary, mun gina sababbi manya-manya irin su Governors College, irin First Lady College, irin su Jambaki College, irin su Dan Gwani College wacce take a Albasu da Jambaki, da kuma babban makarantarmu ta Dan Hajja wacce take Bagwai. Banda sababbi da muka gina waɗanda suke ƙanana da kuma ƙanana da muka ci da su gaba.
Arewa ku tashi ku falka yan arewa ku san bacci wasan kawai ne mu tashi mu baraka yan arewa mu san bacci aikin kawai ne bacci aikin kawai ne in ka falka dan arewa ba ma san yan za gaza